ilimi garkuwa dan adam
san hakika ba da tangar da ba kanji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayin musu
masararwa assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin sabon shirin ilimi garkuwa dan adam a ranar juma'a da suka gabata ne aka gudanar da ranar ilimi ta duniya taken bikin na bada dai shine rawar fasahar zamani wato artificial intelligence ke takawa wajen bunkasa ilimi musamman ma dai ta bangaren kimiyya da fasaha a sakonsa na bana domin wannan biki dai babban sakataren majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres ya bayyana buƙatar cigaba da samar da ilimi a tsakanin al'umma domin samun gina al'umma domin duniya baki ɗaya lokacin da ake wannan biki ne kuma a waje ɗaya aka kammala gasa na hikaya tare da nuna buƙatar tallafawa sashen ilimi musamman ma dai a arewacin Najeriya wakilinmu na jihar Niger Mustapha Nasiru Batsari ya halarci wannan taro da kuma saraba da ya aiko wa shirin
a wani taro na baje kolin hikaya da aka shirya wa dalibai Amina da masana suka ci zai taimaka wajen samun maye gurbi ko kuma cika gurbin da yankin arewacin Najeriya ya samu domin zai ba da damar zakulo dalibai masu hazaka da ya kamata a ba su tallafi na musamman domin bunkasa ilimin nasu Alhaji Bala Abdullahi Kwatu shine ya shirya wannan taro na baje kolin hikimomi daban-daban ya samu halartar dalibai daga makarantun gwamnati da ma masu zaman kansu daga jihohin arewacin Najeriya tare da Abuja
kowa da irin baiwan da Allah ya masa wani ya kware a harkar zane-zane wani ya kware a harkar drama wani ya kware a harkar kere-kere wani waƙe ya iya wani kuma rubutun zube wani kuma adabi gashi nan dai kowa da irin baiwar da Allah ya masa to duk baiwan da ka zo da shi mun riga mun tanadar da gurbin da zaka iya shiga har kai takara da wasu kwararrun a rukunin naka wato rukuni na secondary school dama mun yi shi ne domin ɗan makarantar secondary school wannan mataki ne ya kamata a sanar da su a wayar da kansu san menene zai amfane su a rayuwa ga abin da ya kamata su yi ga hanyar da ya kamata su bi domin su ci gajiya kuma su ci moriyar rayuwarsu
ambassador Zubairu Dada tsohon ministan harkokin wajen Najeriya ne da ya halarci taron ya ce har yanzu akwai buƙatar wayar da kan uwaye da ma malamai akan mahimmancin shirya gasa ta nuna hikimar dalibai a makarantu
abin da ke faruwa shine mafi yawanci iyayenmu ma tukuna musamman ba su ma san amfani ilimi saboda haka da daman su ma ba su san aika yaran nasu ma makaranta bari ya ce sun samu ilimi bari ya ce sun shiga irin wannan gasa so abin da za a yi dole a koma tushe a ƙara ilmantar da su kansu malaman da kuma yara
gasar dai makarantar Himma International College da ke Mina ita ce ta zamo zakara inda ta samu kyautar naira miliyan 2 da zinari yayin da makarantar Jewel Model School da ke Abuja ta zo na biyu ta samu kyautar naira miliyan 1 da rabi da kuma azurfa ita ma makarantar da ta yi na uku an ba ta kyautar naira miliyan 1
to a waje dai kuma kungiyar ɗaliban manyan makarantu ta Tijjaniya a Najeriya ta ce koyar da sana'o'i ga ɗalibai ne hanyar yaƙi da rashin aiki ne a maimakon jiran samun aikin gwamnati a taron ta na shekara a Abuja wanda ɗalibai maza da mata daga jami'o'i da manyan makarantu faɗin Najeriya suka halarta uban kungiyar Professor Muhammad Mustapha Gwadabe da jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria ya ce asali shi tela ne don haka ya san muhimmancin koyon sana'a baya ga karatu
wani abin da muka maida ya kai wato ganin mun yi shekara 14 muna wannan taron sai muka ce to bari mu kalli kanmu mu ga cewa me yake ba mu rauni kuma ya za mu gyara muka kalli wannan kungiyar yaran mutum san muka kalli kuma kungiyar mu ta IOTB sai muka ce to ai kamata yi mu gyara ga misali mun sake fuskantar wani abu da yake damuwa ne a yanzu a Najeriya yara suna gama jami'a ba su da aiki kullum muna jin hankalin yaran mu to aikin gwamnati ya zama abin da ya zama yanzu saboda kuma muna da fanni na koyar da sana'a a yanzu nan mun graduate ji yara da yawa wanda koyi harkar dinki wani suka koyi harkar hanyar saka haka noma dinki hula da harkar computer din da yawa sun graduate akwai da yawan su yanzu akan wannan suke dogaro akwai wanda sun yi aure suna da iyali akan wannan sana'o'in wannan shine abin da muka maida hankali
wato professor ya nuna aikin gwamnati yana da wayar sabuwa don haka gara abi dabarar koyar da su daliban nan wasu sana'o'i da za su yi
eh haka ne tabbas abin da aka kalla kenan kuma wato yaran mun yaye su da yawa mu kullun suna zuwa gare mu cewa aiki yayi wahala to mu ga cewa to aiko ba magana bace wannan in aikin gwamnati ba shi kadai ne aiki akwai ayyuka da yawa barka shi ne muka tsaya a cikin mu akwai ƙwararru a fanni daban-daban kamar ni na kware haka dinki tun daga gida da mai sana'a gidan muke to na tsaya da yara na koya musu yadda ake tafiyar da haka ai ko mun hada kudi a tsakanin mu members mun sai kekunan dinki mun raba ma yaran nan da sauransu musamman mata suna yin wannan ayyukan sosai a fere da kake yi a tunani harkar computer din nan an koya mara sosai kuma suna yi kuma suna samun cigaba a ciki harkar noman nan ma yara su shiga sosai suna yi noman rani da noman damuna mun hada su ma da wannan nasu din wani banki na kasa da ake abin ana ba su loan suna ci gaba da kuma ba sa karban loan ci ba sa karban loan ibiya don kuma ina ma tsare ka ji abin da muke wannan lokaci
wasu daga cikin dalibai da suka koyi sana'o'i daban-daban a lokacin wannan taro sun bayyana cewa sun samu karuwa ainihin daga taron ga abin da wata ɗaliba mai suna
Al-Bashir Hafsat Abdurrahman daga Kogi State College of Health Science and Technology Idda to alhamdulillah abin da na koya daga wannan conference din na yau ɗaya daga cikin abin da na koya a wannan conference din shine pertaining maganar da aka yi na entrepreneurship so abin da ya burge ni though I'm a fashion designer ni tela ce amma in za a yi irin wannan abin I would like to go more on graphic design
wato yanzu ke tela ce kina dinki ne yaushe kike samun dama ki dinki kuma ki tafi makaranta
okay dinki na sai na zo hutu nake samun sai dan
shagon naki yana lokaje ne ko
na'am yana lokaje ne
a ƙarshe me zaki faɗa wa ƴan uwanki mata wajen koyon sana'a makoyin sun gama makaranta ko su yi tafiyar su sun samu aiki daga gwamnati
so abinda kaɗan daga cikin abinda zan iya gaya ma ƴan uwana mata shine su koyi sana'a dan da sana'a ko da yau an ce mutum da ta gama makaranta ta yi aure especially a ce ta yi aure yanzu ba za ta dinga jira ta ce wai dole ne sai mijinta ya mata komai ba ko kuma tana jiran albashi every month kafin albashi ya shigo amma with da aikin hannu za ta iya taimaka ma kanta da yaranta kuma da mijinta
to masu sauraro a dalilin kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin Mustapha Nasiru Batsari daga Mina da kuma Nasiru Adamu Elisa daga Abuja da kuma jami'an da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Legal Pressure na ku ba mun yi zufin ke sha a huta lafiya sauran mako
an hakika ba da tangarda ba kan ji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokarin mushin ku jama'a kiran mu nake bisa dagewa himma da kwazo kokarin mushin ku